نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yaboya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi ya kadarta haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 6 ga watan Jumadal Ula, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 444, wanda ya yi daidai da 30 ga watan 11 miladiya ta 2022. Ci gaba da karatunmu na littafin Talkhisu Ahkamil Jana'iz na babban malamin hadisi Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi, wanda wannan shi ne darasinmu na uku a cikin wannan littafi. Idan ba manta ba, satin da ya gabata muna fasali na farko da malam ya kawo mana mas'ala ta 12 a ciki, wanda ita ce ta ƙarshe a baban, lokaci ya yi mana halinsa, wanda malam yana mana bayani yake cewa walamma kana al-ghalibu ala kasirin minan nasi fi hadha az-zaman al-ibtida'u fi dinihim wa la siyama fi ma yata'allaqu bil janayiz. Malam yace yayin da ya kasance wato abu ne wanda yake a kan mutane da yawa, da yawa daga cikin mutane a cikin wannan zamanin, malam yake cewa sun kasance suna kago wasu abubuwa daga cikin abin da ya shafi addinin su. Yake cewa la siyama fima ya ta'allaqu bil janayiz, yace la siyama game da abin da yake wato ta'alluqi da abin da ya shafi janaiza. Mutane da yawa suna kirkiro wasu bid'o'i su hada su daga da abin da ya shafi wato janaiza. Yace malam yace kana minal wajib, yace ya kasance abu ne wanda yake wajibi game da mutum wanda yake musulmi, yace an yusil muslim bi an yujahaza wa yudaffana ala sunnati amalan bi qawlihi ta'ala, yace wanda yake mutum musulmi to wajibi ne akan shi yayi wasiya, yayi wasiya da yanda za a shirya shi lokacin da za a yi mishi jana'iza, da yanda za a binne shi. Duka mutum musulmi ya kamata yayi wasiya, yace to idan na mutu kada ya zamanto an yi mun wannan bid'o'i da ake yi, wanda hatta a zamanin mu yanzu ka gani irin abubuwa bid'o'i da ake yi abin da ya shafi jana'iza. To wannan abin idan ya zamanto kai wanda kake kiran kanka musulmi, la siyama wanda kake kiran kanka ahli sunna, kana kokarin bibiyar sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to abin da yake wajibi akan ka kai wasiya. Idan ya zamanto kana cikin wani liye, kana cikin wasu mutane wanda kana tunanin idan ka mutu za a yi maka irin wannan abubuwa, ko baka ciki ma ka yi wasiya abin da ya dace a yi maka, la siyama ko wanda zai ma sallah ka yi wasiya cewa wane ya maka sallah, ko kuma ka yi wasiya cewa idan na mutu ga yanda za a yi mini. Saboda bid'o'in nan da ake yi na jana'iza, illa su menene? Tashi ake waye gari mutane su dauka addini, shi ne babban matsalai. Yanzu misali a makabarta da za a je, yanzu da yau zaka je makabarta za a je binne wani wanda ya rasu, wasu abubuwan da za a yi na bid'a mutunta wasu daga cikin gamagarin mutane. Idan ka raba makabarta gida hudu, kashi uku dauka za su yi wannan abin da aka yi addini, ko kuma ka dauka ka turban diziyu fursan duka dauka za su yi wannan abin addini. Misali tun daga tonan kabari a mai da ƙasa wata ta koma yamma, wata ta dawo gabas, idan aka zo binnewa wai a ware turo ta ina ake ware turowa ta yamma, wai tukun ta gusu ta gabas, wai har wani in zai turo a cikin kai dakata zai an turo wannan. To wannan ba addini bane, abu ne wanda bai da asali a addini. to kaga mutane sun sa shi cikin addini har in ya zaman to za a binne abun noka daga nan wajen da nan wajen mutane suna kama ana binniya a gani kamar an ma wata binna wadda bata dace ba sannan a zo abin da ya shahi an binne mutum wannan da ake zawa a kewaye hero kaga wannan duk ba addini bane ba a kirawo wai wani daga cikin malamai wai yazo ya zauna yayi sugunni wasu zo nan wasu zo nan wasu zo nan wasu zo nan abin da yasa zaka san ba addini bane ba da addini ne ne ma za a yi alkirayi wasu mutanen kirki wanda ake musu tsammanin wasu abu na alkhairi to kawai duk wanda yazo ya zauna ya zauna duk wanda yazo ya zauna ya zauna to wannan yazo yayi wani tup 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 din shi ya ja wannan ya ja wannan ya ja to duka wannan ne ne wanda magabata a irin wannan lokacin malamanmu suna fadin cewa meye wannan sababin da ake yin shi cewa a lokacin da gari kadan ne makabartu suna dashi sai zamanto ana sa igiya a darme a kewaye kabari daga ciki yanda ko kura ta zo ta fara tono za ta gane kamar tarko ne aka mata ta bar mutun kar ta cinye shi to shine kuma sai abin yayi ta dauri ake dauko hilo ake kewayewa yanzu da zaka tambaye wani ya gani ma asalin shi wannan shine kinan babu wani abu na addini yanzu kuma a irin wannan lokacin wani in ba mishi ba wannan zaka gani kamar ba abun ne shi ba addini shi kuma duk ba addini bane ba da abubuwa da yawa a zo makabarta a ringa karanta abin da ya shafi alqur'ani zan mu gani nan mana ya kawo mana wani abu da ya shafi wato karatun surati yasin kamar yanda zai zo a fasali na gaba kinan dukkan wannan idan ya zaman to kana tunanin cewa a inda kake za a yi maka irin wannan abin wanda ba addini bane ba da kuma abin da ya shafi kukan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi lalle mutum wanda ya rasu ana yi mishi azaba da kukan iyalin shi da suke mishi wani irin kuka irin kukan da ka sani sare cewa idan ka mutu akwai wa'anda za su yi maka wannan wayyo na mutu na lalace gimshiki ya fadi jiwa ta zube wannan abubuwan na jahiliya ka sani sare za a yi maka kuma ya zamanto baka hana ba to irin wannan za a ma azaba amma kuka na tausayi kuka na tausayi kamar yanda dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu annabi yayi hawaye wannan kuka na tausayi na bakin cikin rabuwa da abin da ya shahi wato dan uwa wannan babu lai amma dai ya zamanto kuka wayyo na mutu na lalace kaza 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 wannan to idan ka san sare za a yi maka shi kuma baka yi ba hani ka ama baka yi ba wasiya kace ka ama wannan to za a yi maka azaba wato a cikin kabari saboda wannan abin da aka kasance ake yi maka kenan irin waɗannan abubuwa na bid'o'i wanda kasan sarai cewa a zamanin ku akwai su ana yi ko kuma cikin eri da'irar da kake wuliye din da kake wajen mutanen da kake tana yi wa su maka wannan to kai kokari wato ka ne kai wasiya cewa kai wa idan ka mutu ka ama ka wannan zan muga irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam magabata hatta da irin ramin kabarin da za a yi musu suna yin wasiya su ce a musu kala kaza saboda kabari mun san akwai kala nawa kala biyu akwai al-lahad ash-shab wasu su ce a musu al-lahad al-lahad shine wanda za a yi to a yi rami sak in ya so a yi FDF da zaman to wato abin da ya shafi geha al-qibla wanda idan aka sa mutun za a tura shi haka sai a sa buraguna a mera tukun a zubo kasa wanda kuma muke yi a irin wuraren mu wannan shine wanda ake yin ramin sai a yi addiya a tsaka kenan wanda ake sa mutun in yaso a jera abin da ya shafi itace da wasu abubuwa a rike daga cikin magabata an samu wanda hatta da wannan suna yin wasiya su zaman to ga su ce ga a yanda za a yi musu barantana a samu wani ka ce wane yayi maka sallah sallah ma ka samu idan ka san a inda kake cewa idan ka mutu wala Allah a yayi mo wani wanda la Allah idan an bincika wannan ba a rasa bulbudin shirka a tare da shi a ce yayi maka sallah to wallahi kai wasiya tun da wuri ka ce a samu wani wanda kana kyautata mishi zato wani wanda musulmi ne ka san shi yana da imani kana kyautata mishi zato a wajen Allah subhanahu wataala kai wasiya ka ce shi zai ma sallah saboda muna da kusakurai da yawa akan abin da ya shafi sallah sallar gawa za a zo ba a san ba wane ne liman kawo daga an zo wane ya shiga alhali kuma wane bai da aqida ta kirki wane yana la Allah yana gaba bautar Allah da wani yana daga cikin yana yin wasu shirkoki wanda kuma yana daga cikin falalar da ake so a janyo ma mamaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa dukkan wanda mutum 40 suka tsaya akan gawar shi suka yi mishi sallah busu shirka da Allah subhanahu wataala to wannan za su cece shi to ina ga ana neman mutum 40 kai kuma limamin da ya ja ma shi karshe sai a hankali kenan kaga abin bai yi ba kenan dole ka duba shi yasa ake kwadaitarwa da mutane masu tauhidi idan aka zo sallar gawa a shiga a yi mama mace gawa a yi mishi sallah ba irin yanda muke yi ba a wannan lokaci ka gani mutane sun koba gehe wani ko tsoron gawa yake ko wani ya ce ba bai da arwalla kai da kasan zaka zo wajen jana'iza kai zo da arwalla ka bana ko kuma inda aka yi rasuwai a hudo ruwa wanda mutane za su yi arwalla ya zamanto an yi mishi sallah an samu adadin mutane Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan mallam yace abu ne wanda yake wajibi akan mutum musulmi yayi wasiya da irin wannan saboda mi aiki da fada Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda fada Allah subhanahu wataala Allah da yake kira ga wato mummunai da su nemi wato cetan kansu da iyalinsu game da abin da ya shafi wutar jahannama wanda makamashinta shine wato duwatsu da kuma abin da ya shafi mutane wanda suka saba ma Allah subhanahu wataala kenan dole mutun ya zamanto yayi wasiya da dukkan abu na bid'a kada ya zamanto an yi mishi wato abin da ya shafi jana'iza shi haka mallam yace walizalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusuna bidzalika haka suka kasance sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna yin wasiya da irin wannan abubuwa wal athar anhum bima zakarna kaseeratun turaji'u fil asl minha an Huzaifa qala mallam yace asar da aka rawaito daga sahabbai wanda suna yin wasiya game da yanda za a binne su ko kuma idan sun mutu kaza yace suna da yawa mallam yace ka koma asalin littafin wannan wanda wannan littafin da mun ce talkhis ne kenan ka koma asali zaka gani wato wannan duka asar din da yake kawo da yake kawo yace daga cikin su akwai hadisi na Huzaifa yake cewa idza ana mitu fala tuqzinu bi ahadan fa inni akhafu an yakuna na'ya wa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanha anin na'i wato Huzaifa yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa idan shi ya mutu yace kada ku yi shela wato ga kowa saboda mi yace fa inni akhafu an yakuna na'ya saboda ina tsoro wato ya zamanto wannan wato kayya ko ne wa inni yake cewa kusan da cewa lalle ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana hani akan wato abin da ya shahi an-na'i shela ko kuma kace kayya ko me ake nihi da na'i shine mutun zai mutu ya zamanto an ƙi abin ne shi a yi ta cewa sai wane ya zo sai wane ya zo ana ta gaima wane ana ta kiran wane ana ta kiran wane to irin wannan malam zai kawo mana shi a babe wanda yake khas a can gaba wanda wani na'ai ne wani kira ne ya halitta wanne ne bai halitta ba kenan shi Huzaifa wasiyar da yake kada ya zamanto yace an jira kowa a ce ai an kira wani sai an kira wani sai an kira wani alhali yana nan ba a je ba aka binne shi saboda yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallama yana hani akan haka kenan idan ka mutu abin da yake kan mutum shine zamanto an yi gaugawa an je an binne shi kamar yadda zan muga hadisi a gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani yace wali hada qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkar shi yasa imamu an-nawawi Allah subhanahu wataala ya ji kanshi a cikin littafin shi al-azkar yake cewa wa yustahabu lahu istihbaban muakkadan an yusihim bi ijtinabi ma jarat al-ada bihi min al-bid'i fil janaiz wa yu'akkidu al-ahda bidhalika yace ana so wanda yake kai matuka ga wato mutun yayi wasiya ga ɗan uwan shi cewa idan ya mutu wato dukkan wasu abubuwa na bid'a da ake yi wato ya ce a nisance shi ka a yi mishi akan wato jana'izar shi ita kuma wasiya mutun idan yayi wasiya matukar wasiya ba abin da ya shafi saba ma Allah ne to wajibi ne a cika ma mutun wasiyar shi kenan dole mutum wato yayi wasiya idan ya zamanto yana tunanin cewa akwai irin wannan abubuwa wato a guraren su cewa za a yi mishi kenan mallam nan ya kawo mana karshen kenan mas'ala ta wato goma sha biyu dukkan abubuwan da yake wato wajaba game da abin da ya shafi wanda bai da lahiya kenan dukkan wannan bayanin da ya gabata wato a cikin wannan fasali ne sai fasali na biyu malam yake cewa talqinul muqtada aw muqtadir malam yace a wannan fasalin laqana ma mutumin da yazo gargara wato kalmar shahada ita ce zai yi ma bayani mutumin da yazo zai mutu wasu alamu sun nuna abin da yake kan wanda suke zanna a kusan shi shine su ringa laqanta mishi kalmar shahada shine malam yace a mas'ala ta 13 fa idha hadarahu al-maut fa ala man indahu umur idan mutum rasuwa ta halarto mishi to yana ga busan wanda suke kusan shi wasu al'amura mutum ne bai da lahiya Allah ya kadarta rasuwa ta zo mishi kai kana kusan shi kenan wannan al'amuran wato akan ka suke zamanto ka kulan mishi da su wanda kenan a wannan gaba zan magani cewa wanda bai da lahiya kamata ya akai mishi mutum wanda yake mai ilimi mutum wanda ya san wato abin da ya shafi shari'ar musulunci hatta da irin abin da ya shafi sallah lokacin sallah yayi ka tada shi ka ce wani yi sallah in ba zai iya arwalla ba ka yi mishi arwalla kai in ba zai iya taba ruwa ba taimama zai yayi sallah a kwance ma sai yayi sallah shin bai iya tashi to sabanin haka irin wannan lokacin in zaka ga wanda aka aje mishi ajiya yake jiyan marar lahiya shi kanshi bai kula da sallar barantana ya umurci wancan ya kula da sallah kai kuma bakka da lahiya ba a ce ba sallah ta safka kanka ba a ce ba sallah ta safka kanka sai in ka kai irin lokacin hankalin kabiya hankalin kabiya shi ma akan sabanin malam kenan bakka da lahiya a samu wanda yake da sanin shari'a ya zamna ya ringa jiyar ka lokacin sallah ya saka kai sallah lokacin idan alamun rasuwa ya zo ma mutum to daga ciki akwai wannan al'amura malam yace alifun an yulqinuhu ash-shahada ya laqanta mishi shahada wata shahada ita ce shahadatu an la ilaha illallah kenan ita ce kalmar la ilaha illallah yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah ku laqanta ma wato mamatanku wanda yazo mutuwa a cikin ku la ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah kai ne kana zamne wani zai mutu abinda ake so ka laqanta mishi wannan kalmar la ilaha illallah saboda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-janna yace yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu dukkan mutumin da ya kasance karshen maganar shi ita ce la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga aljanna yace wani lokaci wata rana sai ya shiga aljanna koda ko wani abu zai same shi wa in asabahu ma asabahu koda wani abu ya same shi bi ma'ana idan ya zamanto mutum ne wanda yake yana da zunubi yana da kurakurai yana da zunubi sai ya zamanto wajen mutuwa ya kalla da ya yi la ilaha illallah to koda wannan kurakuran da yake da sun kadarta sai ya shiga wuta to wani lokaci sai ya shiga aljanna saboda ita wuta babu mutumin da zai dawwama a cikin wuta in dai akwai imani a cikin zuciyar shi wanda kuma ya cika kalmar la ilaha illallah akwai alamar imani wanda da yawa za a samu kuma wani wanda bai taba sallah ba a lokacin ya musulunta kuma yace la ilaha illallah kuma ya zamanto dan aljanna kamar yadda mun wuce da hadisi a wannan majalisi namu cikin 40 hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa za a samu mutum yana kan hanya ta daidai yana aiki irin aiki na ɗan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna bai huce zira'i guda ba annabi yace fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafi shi ya rinjaye shi ya aikata wani aiki na ɗan wuta wato kuma ya mutu akan wannan shi yasa al'ibra bil khawatim abinda ake so shine karshe mika cika da shi yasa a Hausawa kullun zaka ji ana Allah sa mu cika da imani shi da mika cika ba da mika fara ba ba da mika fara ba an samu wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne bayan rasuwa annabi suka yi ridda kuma suka mutu a ridda kaga ba a musulunci ba suka cika an samu wani wanda da musulmi ne kana gani lahiya lau ahlus sunna yana sallah yana azumi karshe kuma wai wani abu ya rude shi duniya ta rude shi kaga ya aikata wasu abubuwa wanda zasu sa shi ya je wuta ko kuma mutum ya zama to yana aiki irin ɗan wuta na ɗan wuta shine kaza shine kaza shine kaza karshe kuma kaga ya musulunta to shi yasa a wannan gaba kamar yanda mun yi bayani wancan darasin namu cewa dukkan mutumin da ya kasance dan adam dukkan aikin da yake aikatawa kai ba za ka furta baki ba ka ce wani dan wuta ne ba zakka ambace shi ka ce wani wani dan wuta ne wani Muhammad wani dan wuta ne ba za ka yi ba haka idan kai haka nan kama Allah shi shige sai dai ka ce mai irin aikata sabo na haka zai shiga wuta ko kuma kafiri mushriki idan an san kafiri ne wannan mushriki ne kafiri ne ba musulmi ba kana iya ka ce wani idan ya mutu akan haka zai shiga wuta ko kuma wani kafiri ne saboda abu ya bayyana gare ka amma matakar mutum kuna sallah da shi dan yana wani saban Allah subhanahu wataala baka ce ba wani dan wuta ne ko kuma ka ce wani Allah bai gafarta miki an samu cikin wani daga ciki wani yace wani ai Allah ba zai gafarta maka ba Allah yace ya waye zai shiga tsakankani na da bawana yace to na gafarta miki kai kuma na kama kana sa ka wuta kenan kaga wannan tsakanin shi ne da Allah subhanahu wataala kenan kalmar la ilaha illallah ana so mutum ya zamanto ya cika da ita idan ya zamanto ko da ko mutum yana da wani laifi kenan idan ya shiga wuta wannan kalmar inda ya cika da ita kenan alaman akwai imani a cikin wato zuciyar shi to wannan zai huto wani lokaci a shiga wato abin da ya shafi aljanna na ko mun bari sai karshe to na'am wanda ya cika shi yasa a wannan lafazin yazo wa in asabahu ma asabahu kenan la'alla akwai wanda zai zo direct ya tayi wato abin da ya shafi aljanna misali kamar wanda lokacin ne ya musulunta shi saboda mi al-islamu yajubu ma qablahu kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi musulunci idan ka musulunta duk abin da kai na baya ya goge misali kafuri ne zan mu gani hadisi wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yaje wajen shi wato wanda yake bai yahudi kenan kafuri ne misali ya musulunta musulunci shigar shi musulunci wannan abin nashi na baya ya goge kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma mutumin da ya zamanto musulmi ne amma yana saban Allah ya zo karshe la ilaha illallah kenan wannan al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala idan aka yi zo aka yi muwazana cewa aikin shi na lada yarin jahi zinubban shi kenan wannan direct aljanna zai ta idan kuma aka samu wani kuskure cewa yana da zinubi har ya kai zinuban nashi sirrin shayi ladan shi cewa sai an samu wani gwargwadon wato shekaru a cikin wuta kafin ya tahi kuma aka zo kalmar shahada Allah subhanahu wataala ya kadarta ya cika da kalmar la ilaha illallah saboda wato shi musulmi ne mu'mini ne to wannan iya gwargwadon wato abinda Allah ya kadarta mishi shi zai yi a cikin wuta idan kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi kuma wannan Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi na'am kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam nan yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah ku sanar da ku lakanta ma mamatan ku wannan kalmar ta la ilaha illallah sai malam yace ba da jimun yace an yad'u lahu wa la yaqulu fi haqqi fi hudurihi illa khairan yace sannan kuma kai ma mamacin addu'a kuma kada ka fadi wani abu kwace sai alkhairi a wajen shi kada ya zamanto mutun ya zo yana cikin gargara ta mutuwa ba zaka ringa mishi ba wasu addu'a kana kwantar da mishi da hankali a wasu sharri kake gayi mishi wasu abubuwa wanda ba alkhairi ba zaka ringa gayi mishi wannan musulunci bai yarda ba da wannan mu duba mu gani wato irin Aisha lokacin da tazo rasuwa a cikin ruwayar da tazo ana wanda suke wajen ta suna cewa ai ke ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yafi so take cewa a ba wannan bane kece wanda alqur'ani ya sanko ba wannan bane tana nunin wai karancin guzurinta da tai karancin guzuri kenan mutun ya zo gargada zai rasu abinda ake so dukkan abinda zaka fadi ka na alkhairi ka ringa tunatar da shi da wasu abubuwa na alkhairi wasu abubuwa na alkhairi da ya gabatar wasu abubuwa ka ringa mishi addu'a ka san rishin lafiya wani wato yana tana sa shi ya ringa wasu sabbatu ma yana surutu kenan ka rinka kuntar mishi da hankali kenan ba yana wannan magana ba a kai fa ka shiga bala'i daman ka taba yin kaza kai kuma ga kai kaga wannan duka rikita shi zakai rikita shi zakai wanda shi lokacin ya zo yana bainal khaufi war raja kamar yanda muka gani kenan ka sa shi tabbata akan tsakankanin tsoro da kwadayin kuma aljanna Allah da kwadayin rahama Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da dai babu bawa da zai kasance a irin wannan halin ba ce sai Allah subhanahu wataala ya kare shi game da abin da yake tsoro kuma ya tabbatar mishi ya amintar da shi da abin da yake so kenan wannan ake so kenan kada ka fadi wani abu wato sai alkhairi wato a wajen shi liqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya fada a cikin wani hadisi yake cewa idza hadartumul marida aw al mayyit idan kun halarci wato wanda bai da lafiya ko kuma wanda yake gashi nan a gargara ta rasuwa yace fa qulu khairan annabi yace ku fadi alkhairi kenan ku fadi wasu abu duk abubuwa na alkhairi ya kamata ku ringa fadi annabi yace fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun saboda mala'iku suna yin amin akan abin da kuke fadi ya waru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi suna zamne aka zo aka wuce da wata jana'iza da wata gawa mutane suna ambata shi da alkhairi annabi yace wajabat yace ya wajaba aka zo da wata gawa kuma annabi shi ma ya tsara cewa wajabat saboda mi mutumin farko da aka zo ana ambata shi da mutumin kirki ne wane subhanallahi ya rasu mutun ne na kirki yana kaza yana kaza yana kaza ana ta nema mishi gafara ana ta nema mishi gafara annabi yace wajabat wannan abin da ya shahi aljanna ta cancanta gare shi saboda mala'iku suna amsawa duk abin da kake roka abin da kuke wadi mala'iku suna amsawa suna amin akan wannan mutun ne ya mutu kuma guda shi kuma shari'a an huta jama'a sun huta da bala'i shi unguwa ta huta gari sun huta kaza da kaza da kaza shi ma wajabat mala'iku za su yi addu'a akan wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun halarci marar lahiya ko kuma wanda yake ya mutu to kada ku fadi wani abu sai alkhairi sai alkhairi idan mutum wanda yake da abin alkhairi kina alkhairi za a yi ta ambatawa wanda kuma sharri ne zaka gadi sharri za a yi ta ambatawa sai kuma Allah subhanahu wataala ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya dace da kina wannan abin shi ma yana kan wato wanda yazo ya halarci mamaci ko kuma wanda yake wato kusa ga wanda yake bai da lafiya mallam yace mas'ala ta 14 walaysa talqinu dhikru ash-shahada bi hadrati al-mayyit wa tasmi'uha iyyahu mala yace da aka ce alakanta ma mamaci wato kalmar shahada ba wai ana nihin kawai ka ringa ambatan kalmar shahada a wajen shi ne ko kuma ka ringa yiyar da shi kalmar shahada saboda wasu suna da tunanin wannan shine mala yace bal huwa amruhu bi an yaqula khilafan lima yazunnu al-ba'd yace bari ne umarni ne zaka ringa mishi wane ka fa ila ilaha illa Allah sakanin yanda wasu suke tunani cewa idan yazo mutuwa sai dai azamna wajen shi ana la ilaha illallah la ilaha illallah mallan yace abinda ake so shine ka ce wani ka fa ila ilaha illallah shi yasa wanda yake jige a samu wanda suke jituwa kada ya zamanto wanda yake mishi bakin ciki ne ma zai ce kalmar la ilaha illallah ma ya hana shi zai ce kalmar la ilaha illallah ya hana shi saboda yaje can su gamu da Allah to ka gani ai wannan bakin ciki na da wani eh akwai wani wanda ake bada shi ake bada kissar shi wani sudani ne dan sudan sai aka samu wani wato kirista ya addabe su ba musulmi bane ya cutar da musulmi ya kuntata musu a rayuwa sai kiristan ya zo mishi yace malam wane ni nazo ne ina so in musulunta yace a kai ai baka musulunta ba Allah ya gafarta maka ba yace kawai baka musulunta ba daliban nashi suka ce to hede yace aka ce malam lahiya yace haba kai ma kallu fa yanda ya cutar da al'umma ya cutar da mummunai ce kuma yanzu ya zo ya tuba ya musulunta kuma shikenan ya sha a banza ce ku kyale shi ya tayi can to kaga wannan ai ai bai dace ba wannan bai dace ba shi yasa wanda bai da lahiya a samu wanda suke jituwa wato ya zamanto yake jiye shi kina wanda zai ringa lakanta mishi kalmar shahada wa ana fa ila ilaha illallah wa ana fa ila ilaha illallah an samu cikin magabata wanda ɗaya daga cikin su wato ya zo bai da lahiya yana gargaran mutuwa malamin su ne almajiran shi a kusa da shi sun zo wajen su sai ake so wani ya lakanta mishi la ilaha illallah to ka san almajirai da kuma malami akwai abin da ya shafi kurjini suka rasa yanda za su kawo wani ya dauko isnadin hadisi yace qala haddathana fulan an fulan haddathana fulan haddathana fulan haddathana fulan ko sai malamin ya dauka haddathana fulan qala akhbarana fulan an fulan an fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah sai cika
Allahu
akbar sai cika da imani ka gani kenan abinda ake so ka samu a samu wanda suke jituwa kuma ka ringa wadi mishi wani ka ce la ilaha illallah saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai wato ziyara ga wani daga cikin mutanen Madina bai da lahiya sai ya zo ya ce mishi ya khal ya kai dan uwan mahaifiyata idan aka ce khal dan uwan mahaifiya ne shi wannan malamai suka ce wanda yazo ziyara wajen shi mutanen Madina ne wanda mahaifiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ana danganta ta da mutanen Madina kenan shine wato bi ma'ana dan uwan shi misali kai a irin wannan zamanin a ce kai dan niyame ne mahaifiyarka ɗan yamai ce kenan kaga ɗan yamai sun zamanto ɗan uwan mahaifiyarka gabaki da shine yace ya khal ya kai dan uwan mahaifiyata annabi yace mishi qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah sai yace fa qala akhalun am ammun yace khalin ka ne ni dan uwan mahaifiyarka ne ko kuma wato dan uwan mahaifinka ne annabi yace bal khal bari ne kai dan uwan mahaifiyata ne sai yace fa qala sai yace fa khairu li an aqula la ilaha illa allah shin alkhairi ne game da ni in ce wannan kalmar la ilaha illa allah annabi yace na'am warai alkhairi ne gare ka ka fadi wannan kalmar la ilaha illa allah sai ya fadi wannan kalmar la ilaha illa allah ya cika da ita kenan ka gani a wannan hadisin malamai suka dauka cewa mine ce ma mutun zakai ka ce ma wanda ce la ilaha illa allah la ilaha illa allah kenan ya faɗi la ilaha illa allah ya ce zai samu da ya cika da ita amma kuma tana da dawabit saboda tun a rayuwar ka ya kamata ka gina wato yanda zakka cika da imani ana so wannan dittuna sharwa ce kuma yana daga cikin wato abinda mutun yake yawan yi idan ya zamanto kai kana cikin istiqama kullun abin da ya shahi bakinka irin istighfari ne irin ambatan Allah ne kana kan hanyar daidai kana roƙon Allah subhanahu wataala da ya saka cika da imani sai ka gani wato idan ka zo cewa lokacin da aka ce maka ce la ilaha illallah ka tuna kawai kai mutuwa tana zawa ka ce la ilaha illallah amma idan ya zamanto sabanin hakan kai ne kullun baka rawuwa da ibudar music malamai suka ce yana daga cikin abin da zai sa karshe ka kasa cikawa da la ilaha illallah irin sauraron waƙe-waƙe ya zamanto kai kullun waƙa kai kullun ɗan fina-finai kai kullun ɗan amurkawa kai ne kaza abin da yake bakinka kullun sai ya zo karshe ka cika da shi yawa ana samun kisoshin wanda a ce ya zo mutuwa wato karshe ya zo ya cika da wata kalma ko ya cika da waka ko ya cika da kaza na'am to kun gani kenan abinda ka kasance kana yi da irin shi wato zakka cika shi yasa dole mutum ya zamanto ya gina kan shi tun harko akan tuba ta addinin musulunci kenan wannan shi zai zamanto ya yassara maka wato hatta wajen mutuwa ya zamanto ka cika da imani ka cika da kalmar la ilaha illallah kenan anan abinda zan mu fahimta kai wanda ka zo wajen marar lafiya kake jiye shi kaga alamun rasuwa ta zo mishi wato kalmar da zaka ringa ce mishi wani ka ce la ilaha illallah wani ka ce la ilaha illallah Allah subhanahu wataala ya dadar da mu malam yace mas'ala ta 15 yace wa amma qira'atu surati yasin indahu wa tawjihahu nahwa al-qibla falam yasihhu fihi hadithun bal karihahu sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilayha wa qala alaysa al-mayyit imra'an muslima wato game da abin da ya shahi karanta surati yasin ga wajen mamaci kaga nan malam wajen mabaci yace wajen wanda wato mutuwa ta zo mishi a ringa karanta mishi yasin kaga wannan yace babu hadisin da yazo ko kuma wato mutun ya zo bai da lahiya ana lura kamar mutuwa ta zo mishi wai a juya shi ya kalli alqibla wannan shi ma babu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana cewa in yana kalla alqibla ya mutu wai dan aljanna ne babu ta yanda za a yi ko ba ko a harami ka mutu in dai kai ba musulmi bane ba ba ta yanda za a yi ya zaman to ka shiga aljanna dole shiga aljanna ta aiki ce ta musulmi ce mummuni wanda yayi aiki shine zai shiga aljanna akwai kissoshi da yawa diyan annabawa wanda sun shiga wato wuta mahaifan annabawa wanda sun shiga wuta ga dan annabi Nuh annabi Nuhu wanda kira da'awa sai da yayi shekara 250 yana kira zuwa ga Allah amma karshe ya akai da dan shi da dan nashi ma ake izgili lokacin da suka zo suke yana yin gina jirgin ruwa aka ce ai suke zuwa suna annabi Nuhu to yo da'awar ta kare yanzu kuma ka koma kafin da jiho ka ga izgili da dan shi ake yi karshe da aka zo hatta lokacin da ruwa ya kule suka shiga cikin jirgi kiran aishi yake ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الله يتي قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم هاغني النبي نوح دان توسي أتكين كرشم ما سيدي يتي إنبني من أهلي الله يتي مشي إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح هاغني كنن باب ويتين دتي وكو أنجويا كا الكبلة كو كما أنكار انتاما وانا أبو أتكو زكا شغال جنة سيكا يأيك sai kai aiki ga fir'auna ga matan shi a aljanna ga matan annabawa wa daraballahu matharan wa madaraballahu imra'ataini imra'atu nuh wa imra'atu lut kagani kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma allati idan kagani babu ta yanda za ai in dai ba kai ko kai dan annabuwa ne in dai baka bu ba Allah ba ta yanda za ai ka shiga wato abin da ya shahi wato aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa dukkan mutumin da aikin shi ya jinkirta shi a shiga aljanna babu ta yanda za a yi nasabar shi ta kai shi aljanna ko kai dan malamin wane ne ko kai dan shehu waye bartana a ce wani shehu ya dauke ka waye kai ka aljanna kaga wannan kawai in Allah ne ya toshe ma basira Allah ya toshe ma basira kawai zaka yarda ga iyan annabawa fa kai a hankalce ma ka san famun waye ya kamata a ce suna samun aljanna a hankalce to ga su tun daga can aka fara bai haka da annabawan mi Allah ya ce la in ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu duk da za su yi shirka da Allah subhanahu wataala Allah ya ce da dukkan aikin su ya roshi barantana ya kayye ni ya wai wani a bakan kasa ta yamma da cadi ka gani ba ta yanda za a yi ka ce aikin ka in wai da wata nasaba ka za ta kai ka aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan a gindin makabarta ko kuma wajen mamaci ba a karanta mishi wani alqur'ani ba a karanta mishi alqur'ani kana karanta mishi surati yasin to menene surati in ka je wajen wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wa to in ka zo wajen wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya mutanen wa to ya za a yi sai ka ce ya cika da mummuna ko kuma ya daga ne alma'ari ilaikum ya bani adam Allah ta buru shi to ka gani abu ne wanda dai al'amuran sai a hankali Allah subhanahu wataala ya dace da kenan a mamaci ba a karanta mishi alqur'ani haka a makabarta ba a karanta alqur'ani abinda ake so addu'a kai ma mamaci addu'a wallahi zakka gani sabanin wato irin ayyukan da muke yi a wannan zakka ga an zo an binne mamaci kawai an karanta alqur'ani an tahi shikenan wai kamar an binne wani wanda abin da wa karanta tabaraka a karanta lilabi ijaza a da wani ne wannan tika sunna bata karantar da shi ba wallahi abinda sunna ta karantar shine ka tsaya kamar mamaci adda wai sai an dawo wai tukun a gida wai a zo a zamna a yi misha da kaga wannan sunna bata karantar ba daga can makabarta ka mishi adda tayi sha'aninka kawai shikenan an gama in dai ka gamu da mamaci wanda aka ba rasuwa kun gaisa ka mishi ta'aziyya je wani waje kawai shiga da sha'aninka in ku haɗu bane wannan in an ka dawo ka biyo shi ka mishi ta'aziyya ana ta'aziyya kuma ka tayyaka amma wai an bar mamaci a can in bala'ikun ne sun tada shi annabi ta yi daga kun binne shi kuna juyawa za a tada shi yana jin wato san takarmin ku kuma ba ku tsaya ba kuka mishi addu'a ta Allah subhanahu wataala ya mishi tasbihi ba ku tsaya ba kuka roƙa mishi gafara kun binne kawai kun tahi wai dai a can mala'ikun bancin sun gama mishi komi da komi an yi da hisabi rufe alƙalam alƙalami ya bushe tukun yi wata addu'a za ta zo kuma
kinan tun lokacin za a samu ku mushi addu'a a samu salihan bayi su mushi addu'a la Allah a ciki a samu addu'a wani dalilin ta Allah subhanahu wataala ya mushi rahama ayi mushi addu'a tunda ya mutu ma kaji ayi ta mushi addu'a ayi ta mushi addu'a har aje abin ne shi a tsaya gurgurdan wato sahabbai suka ce gurgurdan yanda ake yanke raƙumi a hede shi haka ake tsayawa ayi ma mamaci addu'a mu kuma yanzu masu dama daman ne suke tsaya minti 5 minti 10 an kare an tai to wannan masu dama damai barantana wanda za a zo kawai a karanta alqur'ani sai salatin annabi ko kuma wani kaji har ana yi rawai Allah ba mu damuna mai albarka an ji an binne kuma ci kuma kana yi rawai damuna mai albarka kaga dukkan wannan an saba ma makusuri wallahi wasu abubuwa mu muke ƙara wato sa kanmu cikin duhu cikin bid'o'i cikin abubuwa wanda zai kai wato a waye gari ma ka gani wani abun wai idan an zo ana fadi ga shi hadisin annabi ne mutane mutun yana gari kamar sabo kamar abu ne wanda yake sabo dole hatta da irin mun yi magana wancan satin irin sarka sati kwana uku kawo nan a zo amma wani fidau asalin fidau wai a ceto kawai daga wuta kenan kawai shi da ya mutu kun san dan wuta ne ka gani wannan ba a maka ba man adalci ba a maka kyakkyawan mata ba wai a zo a zanna wai a mishi fidau a zo a yi cuwatuwa dai a dauke kudi kuma a kai to la hawla wala quwwata illa billah kajiwa yo in haka ne ai kowa ba sai yaje bai abin da yake so kai garantin wasu wanda zasu maka ka gani ba ta yanda za a yi kaje Allah ya gafarta ma in dai ba rahama Allah subhanahu wataala ba ya zaman to kana kahuli mushriki ko kuma kana dan bid'a kawai shikenan kawai kai daga an yi ma wasu la ilaha illallah 70 shikenan wai kai shikenan Allah da ta da mu malam maganar da yake nan karanta wannan zuwa wajen mamaci ko kuma fuskantar da shi zuwa ga wato alqibla wannan duka bai zo ba a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama bar malam yace sa'id ibn musayyib ya karhanta wato wannan yace wai shi mutumin musulmi ne ya mutu ai shi alaysa almayyit imra'an musliman shi wanda ya mutu ba musulmi bane ba ai musulmi ne domin ne an juya shi wani bangare alqibla musulmancin shi ba ya ishe shi ba kenan shine ma da yace ya kawo hadisi yace wa an zura bin abdurrahman annahu shahida sa'id bin musayyib fi maradihi wa indahu abu salma bin abdurrahman fa ghushiya ala sa'id fa amara abu salma an yuhawwala firashahu ila alka'ba fa afaqa fa qala hawwaltu firashi fa qala na'am fa nazara ila abi salma fa qala arahu bi ilmik فقال ان انا امرتهم فامر سعيد ان يعاد فراشه سعيد بن مسيب لوكacin da yazo wato yana gaban rasuwa rishin lahiya shi zura'a dan abdurrahman sun kai mishi wato ziyara sai wato hankalin shi da ya dauke abu salma sai umarni cewa a juya wato shimuda tashi ta fuskanci alqibla da aka juya lokacin da ya falhalo sai gani ba inda yake ba yace alin kun juya ne eh kalli abu salma yake cewa wannan da ilimin ka kai zaka sa a juya ne yace a mero ni yanda nake aka mero shi yanda yake musulmi mutum musulmi ne ba ya juya ka ba alqibla juya ka alqibla ko kuma rishin juya ka bai cutar da kai akan imanin ka ko kuma wani abu makamancin haka kenan abinda zai wannan in maka shine abinda ya shahi wato aikin ka sai malai yace a masala ta 16 yace wala ba'sa fi an yahdura almuslim wafatil kafir li ya'dura alislam alayhi rajaa an yuslam li hadisi anas radiyallahu anhu malai yace babu lahi mutum muslimi wato ya halarci wato rasuwa ta kahuri bi ma'ana kahuri lokacin da yazo zai mutu kenan kana iya ka halarci wajen yana kunta bi da lahiya ka halarci wajen saboda me dan ka bujiro mishi da musulunci ka gani ashe hatta da kahuri lokacin da yazo rasuwa ka san bi da lahiya kana gargara kai ne ka je likita ya aka ce ga wani nan wani kristiya ne wani kahuri ne yana gargara kana iya zuwa wato ka bujiro mishi da ya shiga addinin musulunci saboda alkhairi ne zaka taimake shi kuma kai ma zaka samu lada wato mai yawa
kenan shine malai yace babu laifi mutun yaje saboda kamnar shi wannan kahurin ya zamanto ya musulunta saboda hadisin Anas yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa kana gulamun yahudiyun yakhdumu annabiyya sallallahu alaihi wasallam wani yaro ba yahude ya kasance yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam khidma famarida sai rishin lahiya fa atahu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yahuduhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wato ya gaida shi bai da lahiya فقعد عند رأسه سي النبي صلى الله عليه وسلم يزمنا أوجن كنش فقال له سيتي مش أسلم كمسلمت فنظر إلى أبيه سي شيارا بيهودي هيك اللبابا ينشي وهو عنده بابا ناشي ينانا فقال له سي بابا ناشي يتي مش أطي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم سي بابا ناشي يتي كيما أبا القاسم النبي صلى الله عليه وسلم بيهيا سيما النبي صلى الله عليه وسلم بيهيا سيما مسلمتا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول سي النبي صلى الله عليه وسلم يهدو لك وجنش يناتيوا الحمد لله الذي أنقذه من النار dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsiratar da shi daga abin da ya shahi wato wuta falamma mata lokacin da ya mutu qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma sahabbai sallu ala sahibikum ku yi ma wannan dan uwan naku sallah ka gani ba yahude ne kahuri babban abin da zan dauka na farko a cikin wannan wato hadisin babu laifi wanda yake kahuri ka kira shi ya maka wata hidima ya maka wata hidima kana iya kiran shi haka bujiro mishi da addinin musulunci kuma kenan in bai da lafiya kana iya ziyartar shi ko kuma wanda yake kasanta nan annabi ne wa sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kowa daraja ya ziyarci wanda yake ba yahudi kuma yaro kaga wani abu sai addinin musulunci sabani irin mu a irin wannan lokacin zaka gani wanda yake kasa da kai bai kai ba wai kaje ka kai mishi ziyara barantana wanda yake maka hidima bai taka karaya karya ba boyi boyi bai taka karaya karya ba a wajenka dan sai ka mishi wani abu wanda kawai na wulakanci shi kuma shi yake ma wasu hidimomin amma zaka gani sabanin wannan lokacin irin abubuwan da muke aikata wannan kuskure ne kuma wannan bai daga cikin tabi'a wanda take kyakkyawa tabi'a ta addinin musulunci idan muka ce mu musulmi ne lasiyama wanda kake kiran kanka sunna kana danganta kanka ga ahlus sunna kana kokarin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dole a same ka kana da kyakkyawan hali ba sunna ba kawai shikenan kawai ka sa kaya wanda suke wannan ka dage ka sa ka dan aje dan gemin ka sa hula shikenan kawai kai ahlus sunna ne ko baka da halin kirki kaga wannan ai ba sunna bace ba dole a same ka kana da hali wanda yake kirki shine zaka zamanto cikakken wanda kake bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mishi ya gane shi bai da lafiya da yaje a lokacin ma yake bujiro mishi da addinin musulunci idan ka gani wanda yake tare da kai sawa'un bai ba cikin musulunci bai ko kuma wanda yana musuluncin ma yana wani abu na saban Allah abinda ake so kullun ka ringa kira shi kullun ka ringa kwatanta mishi cewa fa wannan addinin wa idan ka shiga kai ne ya zakka ba kanka ka ringa biyo mishi da salo kala kala har ya zamanto wato ya zamanto wato ya samu Allah subhanahu wataala ya mishi tawfiki ya shirya kenan shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje wajen shi yace mishi ya shigo musulunci yace la ilaha illallah ya duba ya kalli baban shi sai baban shi yace ka bi umarnin da Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ya baka sai ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wataala wato da ya ceto shi daga abin da ya shahi wato shiga huta kuma ya umurta da wato a yi mishi sallah saboda mutum ne wanda yake musulmi idan shi wanda yake musulmi idan ya mutu ana mishi sallah wanda yake kahuri idan ya mutu shine ba a mishi sallah idan ya mutu ba a mishi sallah kuma ba a zuwa janazar kahuri sai dai in naka ne ka tattare kuma ka je ka binne shi kawai saboda gawa ce ta mutum musulmi wato abin da ya shahi abin ne shi abin ne shi kuma abin da ya shahi roƙa mishi gafara wannan ba ai kai ne kana da aboki wanda yake a cikin gidansu ko kuma mahaifin shi ko wani shi ba musulmi bane ba ya mutu kana iya kuma ka je ka mishi ta'aziyya ka nuna mishi cewa fa an rasu to Allah subhanahu wa ta'ala ya bada hakuri amma baka ce ba Allah ji ganshi eh bai ba ruwan ka da shi wannan sai ka ke dai ka mishi kawai da Allah ba shi hakuri mutuwa ce tana kan kowa mutuwa ce tana kan kowa amma cewa Allah ji kanshi wannan ba amma ka guri Allah ji kanshi sai wanda yake musulmi kaga wannan kuma abu ne wanda yawa daga cikin mu lafiya ma a wannan zamanin mutane ba su sani ba kwanakin baya wata ta mutu wace ce shugaban Amurka shugaban Ingila sarauniyar Ingila wai abin takeici musulmi wai yake wai Allah ji kanta wai Allah ji kanta har wani idan ka ce mishi in ka ce mishi a wannan ba ga nan wai wani kai Allah subhanahu wataala ya datar da mu wallahi idan Allah ya shiryar da kai ka samu gwalgwadon ilimin ka kake kokari kuma neman sani kake tahiya akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gode ma Allah ka ci gaba da addu'a da Allah ya tabbatar da kai saboda duk yanda kake ganin wato yanda ilimi ya yadu gashi nan burjik a ko ina batta yiwa ka ce ka kunna radio daya ka ce daga farin ta zuwa karshen ta baka ji wani abu wanda yake na wazi ga saluloli bai yiwa a wuni ka kunna connection baka wi ba wato mururi baka huce ba da wani abu wanda yake na wa'azi sawa'un audio ne ko kuma wanda yake video ne amma duk da haka nan zaka ga wasu Allah bai shirye shi su ba kai kuma Allah ya shirye ka har kana karatu kenan ka nemi Allah ya tabbatar da kai akan wannan ya tabbatar da kai akan wannan kuma su wannan kai ta musu addu'a in yana kusa da kai ka nema ya shirye shi ma kai ta mishi addu'a kai ta kiran shi zuwa ga addinin musulunci har Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi ba ka zo ba ka zauna ka ringa ganin shi wannan kana mishi kallon dan wuta ko kuma ka koma gehe a suwane kai wannan suwane ai su kawai a mutu da yake mu mu gansa a can kaga wannan duka ba dabi'a bace ba ta mutum musulmi kai wanda kake a rayan kana tunanin la'alla a waye gari kai ma ka juya kinan kaga wannan kai ma dole ya zamanto ka hankalta wato da shi sai fasali na uku da malam ya kawo mana yace ma alal hadirina ba'da mautihi wato abin da yake wato ga kan wanda suka zo kusan mamaci wato bayan mutuwa bayan ya mutu wanda suke gindin mamaci idan mamaci yana kun zo gashi nan mutun ya mutu to menene akan ku kenan wannan fasalin da ya gabata shi mun gani bayani akan kalakanta mishi kalmar shahada to bancin ya mutu to menene akan ka shine malam zai yi mana bayani malam yace a masala ta 17 yace fa idza qada wa aslama ruhuhu fa alayhi iddatu ashiya idan mamaci ya rasu ya kare ya qada ya mutu kenan ran shi ya tahi to akan ka wasu abubuwa kai wanda kake kusa ga mamaci yace abu na farko da na biyu shine an yagmudu ainihi idanuwan shi ka shahe mishi wato idanuwan shi suru saboda hadisi dan magani wato idan mutum idan ya mutu idan shi yana bin wato ran shi idan shi zai zamanto ya budu ya kalli ran shi lokacin da aka hudda ta wato tai sama sannan wayadu lahu kuma yayi mishi adda li hadisi ummi salma saboda hadisi ummi salma take cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abi sal ala abi salma wa kad shaqqa basaru annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen abu salma wato mijin ta kenan shi alhali idan shi ya juya yayi sama idan shi a bude ya rasu kenan annabi fa aghmadahu sai rihi ya shahe mishi ido kenan abu na farko da ake ma mamaci shine a shahe mishi ido sannan fa summa qala sannan annabi yace inna ruha idza qubida tabi'ahu albasar ai shi rai idan Allah subhanahu wataala ya karbi ran mutum to gani yana bin shi kenan shine idan mutum yake buduwa yayi sama yace fa dajjan nasu min ahlihi sai aka samu wasu daga cikin iyallan shi suka kwashi kuka suna kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faqala sai yace musu la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku yi ma wato kanku wata addu'a kada ku ambaci komai sai abin da yake alkhairi fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun kusan da cewa saboda mala'iku suna yin amin game da abin da wato kuke fadi annabi yace isin maqala sannan yace allahumma ighfir li abi salama ya allah kai jikan abu salma warfa'a darajatahu fil mahdiyyin ya allah ka daga darajar shi a cikin bayinka wanda suke shiryayyu wakhluf fi aqbihi fil ghabirin ya allah ka maye mishi wato a bayan shi wanda zai dauki yaunin iyallan shi wanda zai kula da wato abin da ya bari واغفر لنا وله يا رب العالمين يا الله كغفر تامنا دشي واتو أبو سلمة يا رب العالمين وافسح له في قبره يا الله كيلو تامش قبرينشي ونور له فيه يا الله كحسك تامشي واتو قبرينشي كنمتي إذن يامتو أبو نهركو أبو نهكي سوشيني أشاهي مشي واتو إدانوا سنة أبو نبيوشيني أيمش عدا كما يندن أبو سلمة واتو ييما نبي صلى الله عليه وسلم ييمش عدا yayi mishi adda kenan idan wannan an zo an yi sai kai mishi adda ka har da ce wannan adda Allahumma ghfir li abi salama kenan wanda ya mutu kace ya Allahumma ghfir lahu warfa darajatahu fil mahdini fil mahdiyin wa akhlif fi aqbihi fil ghabirin wa ghfir lana wa lahu ya rabb al alamin wa fsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi kenan wannan ka mishi ya mutu ka shahi mishi ido kai mishi adda kenan shine abin da ya shahi wato sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutuwa ko ba tana kan kowa ta mutuwa tana kan kowa da kowa da kowa sai ya mutu Allah subhanahu wataala yana cewa kullu man alaiha fan kowa sai ya mutu kowa ta rai kullu nafsin dha'ifatul maut shi yasa diyan da ake a wata shi wata ran ka ga rana ta fito amma baka ga fada ta ba wata ran kuma ka ga fada wata amma baka ga ba wato fitan wata wannan haka rayuwa take wata ran kuma kana waye gari amma sabanin mu irin lokacin nan Allah Allah kake ma gobe dai arkanani jama'a miki wallahi arkanani miki dan wani sai a samu ai yau gobe bai tuna mutuwa ba yau gobe shi wani sai sati bai sa program din ma tuno mutuwa in ba ka gari ba akai mutuwa a unguwarsu bai tuno da ita ba manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru min dhikri hadhihi al-ladhat ku yawaita ambatan wato wadda take cire maka duk wani jin dadi da kake yanzu duk cikin jin dadin da kake idan ka tuna mutuwa sai ka ji wato ya yanki to amma duk da haka nan zaka gani wani shi kawai lafiya la wani kawai yana jin dadi yau da gobe ta zo Allah Allah yake gobe ta zo dai ja yayi program inna lanafrahu bil ayami naqtahuha wa kullu yawmin mada yudini min al ajali fa'amal bi nafsika qabla al maut mujtahida kama yanda wani sha'iri yake fada muna jin dadi game da kucewar yau da gobe kuma haka ne rayuwar kana jin da wani yana jin dadi gobe zan ta zo zai samu matsayi amma kuma wani fa yana jin bakin ciki gobe zan ta zo kudin hayin shi ya kare ko kuma zai retreat haka ne rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu lokaci ya riga ya kare da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zikatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين